sinji kujera sun fito sun tashi rawa in yi ashara warawa sun kuma yin rawa nayi a gami na kalli sabon takun kawa kar ku tsagaita ban ce ku tsaya ba mata ai wannan kidan da yan matan nan nake kiraya mai kidan autan ku fike duma da garar jarka to fa mata in za ku juya kayan harka to ni zan iya kai dare da yunwa bai da mu kumarta ni wai kayan kuta nushe su majiya da ranar doka
ta kai muku kun ja da hannu an ja an bar mu